Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ku fatan an gani lafiya. Habibu Kari ce tare da Ibrahim Almasi Garba. Muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa al'ummar musulmi na mazhabar Shi'a a kasashe daban-daban na bikin karrama ranar Ashura a yau 10 ga watan Muharram, yayin da a jamhuriyar Niger, 'yan Shi'a suka gudanar da nasu bikin tare da safi a birnin Yamai domin nuna juyayin zagayowar wannan rana da ke daidai da wacce aka kashe Imam Hussein.
Ranar da aka kashe Imam Hussein suka maida ta ranar cika ciki, a yi tuwo, a ci, a ƙoshi, a yi murna, a yi farin ciki. Alhali rana ce da dukkan annabawa sun yi kuka a kanta. Manzo Allah ya yi kuka a kanta.
Sannan za a ji ƙarin bayani kan yadda wasu fasinjoji uku suka rasu sakamakon wani hatsarin jirgin sama mai saukar angulu da ya auku jiya Juma'a nan a Lagos.
Unfortunately, the first responder called the state fire service and others got there before we got there, and they rescued one person alive, two were recovered dead.
Bayan nan kuma Ibrahim Almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyin ku. Muna kuma dauke da labaran wasanni. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ma'aikatun lafiya fadin Amurka na kira ga cibiyar yaki da cututtuka masu yado ta Amurka CDC a takaice da ta dakatar da canjin da ta yi game da tsarin yin gwajin cutar corona. Gamayyar kungiyoyin kiwon lafiya na manyan birane a fadin Amurka da manyan jami'an kiwon lafiya na kananan hukumomi da na birane waɗanda ke wakiltar dubban kananan ma'aikatun lafiya ta aika da wasiƙa jiya Juma'a zuwa ga shugaban cibiyar ta CDC da kuma ma'aikatar lafiya da harkokin jama'a ta Amurka ta roƙon cewa cibiyar ta CDC ta dakatar da shawarar da ta yanke ta daina gwada mutanen da suka yi mu'amala da wuraren da akwai corona ko kuma mutane masu cutar muddin basu nuna alamar kamuwa da cutar ba. Kungiyoyin na kiran da cibiyar ta maido da tsarin nan na gwada irin waɗannan mutanen koda ko basu nuna alamar kamuwa da cutar ba. A halin da ake ciki kuma kasar India ta shiga tsaka mai wuya kan koshin ta bari a gudanar da jarrabawar ɗaliban kwalejojin injiniya da likita yayin da ake fama da annobar corona a daidai kuma lokacin da ya kamata a gudanar da jarrabawar wadda ta dage har sau biyu ga ɗalibai wajen miliyan 2.5. Gwamnatin wadda ta ce ci gaba da jinkirta jarrabawar na iya illa ga makomar ɗaliban na shirin gudanar da jarrabawar a fadin kasar daga ranar 1 ga watan gobe. Bayan da kotun kolin kasar ta yi watsi da karar wata kungiyar ɗaliban da ba su son a gudanar da jarrabawar yanzu, ta kuma nuna goyon bayanta ga shirin jarrabawar ta wajen cewa dole fa a ci gaba da harkokin rayuwa, ta kuma kara da cewa babu yadda ɗalibai za su yi asarar shekara ɗungum. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko jiya Juma'a ya yi barazan katse dukkanin hanyoyin da kasashen Turai ke amfani da su a fadin kasar ta Belarus muddin aka kakaba takunkumi matsarsa. Da yake jawabi yayin wata ziyarar da ya kai wani kamfanin sarrafa madara, Lukashenko ya ce zai hana kasashen Turai makwabta ratsa cikin kasarsa don kai kayan sayarwa zuwa kasar Rasha, sannan zai karkatar da kayan sayarwa na Belarus waɗanda a halin yanzu akan yi amfani ne da tasoshin jirgin ruwa na ƙasar Lusiana wacce mamba ce ta EU don kai su wasu ƙasashen. Lukashenko ya kuma ce ya ba da rabin sojojin ƙasar murnin kasancewa a shirye, kuma da shi da shugaba Vladimir Putin na Rasha sun cimma yarjejeniyar cewa sojojin ƙasashen biyu wajen tunkarar duk wata barazanar da ta fito daga Turai. Yawan bankaɗo harkokin muggan kwayoyi da kuma yadda farashin kan titi na kwayar methamphetamine ya yi ƙasa a faɗin yankin kudancin Asiya wannan shekarar na nuna cewa cutar COVID-19 bata yi wani tasiri sosai ba wajen tsaida yaduwar miyagun kwayoyi a yankin duk kuwa da rufe kan iyakoki da aka yi. Idan ma da wani abu sabo da aka gani, to shi ne cewa kullar cutar ta corona ta sa irin matukar dauriyar da kungiyoyin safarar muggan kwayoyin da suka karaɗe faɗin ƙasar Myanmar ke da ita ta fito fili a cewar ƙwararru. muna ganin babu abin da ya sauya a shekara ta 2020. Ma'ana har yanzu safarar muggan kwayoyi na karuwa kamar yadda aka yi ta gani cikin yan shekarun da suka gabata. Abinda Jeremy Douglas, babban shugaban ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da laifuka masu nasaba da harkokin kwaya a kudancin Asia da Pacific, ya gaya wa muryar Amurka kenan. Ambaliyar ruwa ta halaka mutane akalla 45, sannan ta raba mutane sama da 226,000 da muhallansu a jamhuriyar Niger a wannan satin, a cewar jami'ai a yau dinnan Asabar. Kwashe kwanaki da aka yi ana ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankin yammacin Niger ya sa kogin Niger ya cika ya batse, wanda hakan ya kai ga tsaye da kusan komai a yamai babban birnin kasar.
Madalla a gaida Ibrahim Almasi Garba ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar da aka ji a farkon shirin, a yayin da al'ummar musulmi na mahasbar Shi'a a kasashe daban-daban ke bikin karramar ranar Ashura a yau 10 ga watan Muharram, a jamhuriyar Niger, ƴan Shi'a sun gudanar da nasu bikin dazu da safi a birnin Yamai domin nuna juyayin zagayowar wannan rana da ke daidai da wacce aka kashe Imam Hussein, ɗaya daga cikin jikokin Annabi Muhammadu tsira da amincin su tabbata a gare shi. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Ranar 10 ga watan Muharram rana ce da al'ummar musulmi ke dauka a matsayin ranar sallar Ashura ko kuma sallar cika ciki. Sai dai ƴan Shi'a a nasu gefe na daukar wannan rana a matsayin ta nuna juyayen kisan Imam Hussein. Dalili kenan idan irin wannan lokaci ya zagayo, sukan gudanar da muzahara dukkan su sanye da bakaken tufafi don nuna bakin ciki akan faruwar wannan al'amari. Kamar yadda abin ya gudana a yau a nan Yamai, Sheikh Ahmed Salisu Lazare shine shugaban ƴan Shi'a na kasa baki daya.
Watan kisan Imam Hussein aka maida shi watan tabbastaka, watan annishuwa, watan farin ciki. Ranar da aka kashe Imam Hussein suka maida ta ranar cika ciki, ayi tuwo a ci a koshi ayi murna ayi farin ciki. Alhali rana ce da dukkan annabawa sun yi kuka akan ta, manzo Allah ya yi kuka akan ta, ƴan gidan manzo Allah sun yi kuka akan ta tun kafin ranar ta zo. To shi muke haduwa mu yi jaje mu yi kuka wa manzon Allah da dukkan madiyansa da dukkan ma duniya ta mutuntaka akan abin da ya faru, wanda shi yake ci gaba da faruwa tun daga wancan lokaci har abin da yau muke fama da shi anan kewaye da mu, irin na Boko Haram, na barayin shanu da ake ta fadi na ƙarya, da masu garkuwa da mutane, da ƴan ta'adda iri-iri, wanda da shi muke yau har sun shigo mana har cikin gida. Misali yau shekara 5 ko 6 suka wuce, ira abinda ya faru a Karbala aka aikata akan ne mabiya gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a Zaria, aka kashe mamalan yaya 6, Sayyid Ibrahim al-Zakzaki hafizahullah yayansa 6, matasa ƴan jami'a, wasu sun kare karatun jami'a, wasu da cikin karatun, don aka kashe su don a tada hankalin sa. An zo a Sokoto an tsorata mu, an je a malumfashi an tsorata mu, me ake nufi?
Amma gafita, wasu na ganin kamar kudinnan ƴan Shi'a kuna da matsala, kuna son tashin hankali, shi yasa ba a shiri tsakanin ku da mahukunta a kowace ƙasa.
Masha Allah, alhamdulillah. Ai, wannan tambaya ta zo daidai. Yau a duniya ana fama da kungiyoyin ta'addanci daban-daban. A je a bincika shin an samu ɗan Shi'a guda ɗaya cikin su? Wallahi babu. Mu a cikin mu ba mu yarda a zub da shirin kowa ba. Abinda Imam Ali ya karantar da mu, i kokari ka kare dalilin da zai sa makiyinka ya rasa yatsarsa, ba yatsa ba, kan yatsarsa. Ko da akan wannan kai za ka rasa hannuwanka duka. Laifin mu muna cewa shugabanni su ne zalunta bayin Allah.
A nan wani matashi Muhammad Shafi Maman na ganin ya zama wajibi masu rajin kare haƙƙin ɗan adam su shiga wannan gwagwarmaya don ganin an kawo ƙarshen zalunci a ko ina a duniya.
Ba rana bace ta wanda ya taddanganci ƴan Shi'a kawai. Rana ce ta dukkanin wani ɗan adam wanda Allah ya sa tausayi a zuciyarsa. Ba ranar murna ba. To shine makasudin watan haɗuwar mu wannan rana, kuma a duk duniya ana yi.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma. Kamar da kuka ji a rahotannin da suka gabata, wasu fasinjoji uku sun rasu sakamakon wani hatsarin jirgin sama mai saukar angulu da ya auku jiya Juma'a nan a Lagos. Ga wakilinmu na Lagos, Babangida Jibril, da ƙarin bayani.
shi da wannan jirgi ya fadi ne a wani gida da ke unguwar Ikeja a inda kuma direban sa da mataimakin sa da kuma wani fasinja da ke cikin jirgin dukkanin su suka halaka bayanan da hukumar bada agajin gaggawa jihar Lagos ta fitar ya nuna cewa mutane uku ne a cikin jirgin shedon gari da idade sun bayyana cewa dan take mutane biyu suka rasu a jiya a inda na uku kuma ya cika asibiti bayan da aka garzaya da shi asibitin koyarwa na jami'ar jihar Lagos domin samun magani malam Ibrahim Farallawi shi ne babban jami'i da ke wakiltar hukumar NEMA a jihar Lagos inda ya bayyana cewa
unfortunately the first responder called the state fire service and others got here before we got here and they rescued one person alive two were recovered
yace a jiya lokacin da hatsarin ya auku jami'an kwana-kwana su ne suka fara zuwa gurin kafin daga usani kuma jami'an bada agajin gaggawa suka iso a lokacin da muka iso dai an cece mutane mutum guda daga hatsarin ayan da guda biyu suka rasu nan take binciken da na gudanar da ya nuna wannan jirgin sama mai sauka angulo na dauke ne da alamun wani kamfani mai suna Korum Aviation kuma ya fado ne a raba wani gida dake unguwar Ikeja bayan da ya taso daga birnin Port Harcourt da kokarin jan tabakin hukumomi masu lura da sauka da tashin jiragen sama a kasar Yacitira wani jami'i da baya so ambaci sunansa da ya ce nan gaba kadan za a fitar da bayanai game da abinda ya jawo wannan hatsari sai dai a bangaren sa babban darakta a hukumar bada agajin gaggawa a jihar Lagos Lasema Dr. Olufemi Oke Osanye Tola ya ce ya ce kawo yanzu mun tabbatar wa al'ummin da ke zaune a wannan yanki da hatsarin ya faru cewa ba wani abu da zai faru gare su ha kuma tuni muka kwashe barbashin wannan jirgi domin a gudanar da bincike ta bangaren masu binciken hatsarin jiragen sama tun da farko dai wanda suka ga lokacin da wannan hatsari ya faru sun bayyana cewa jirgin ya yi tashawagi tare kuma da zubar da man fetur a sama alamun da ke nuna cewa jirgin na cikin wani matsala wannan tsohuwa dai tana daya daga cikin wanda ke zaune a wannan gida da hatsarin jirgin saman ya faru
I was in bed all of a sudden I heard the sound the blast I should call it blast it was so loud
kace ina cikin gida kawai sai naji bam ha kuma naga wuri ya turnike da hayaki ko kuma yayi duhu nan da nan na kitibe sai daga baya na san abin da ya faru a kasari dai kamfanin hakan man fetur ne yake amfani da jiragen helicopter domin daukar ma'aikata da ke kaiwa da komowa a cibiyoyin su da ke kan teku ba wajen jibrin murya Amurka daga Nigeria
to a gaida baban gidan Jibril Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyin ku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku yau za a sake jin kashi na farko na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske da ke son jin tarihin sarkin Kano na 14 daga zuri'ar Fulani Sullubawa mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu da kuma masu son jin tarihin wanda ya gaje shi mai martaba sarkin Kano na 15 wato na yanzu wanda shi ma daga zuri'ar Fulani Sullubawan ne ya fito wanda hasali ma dan uwansa ne wato mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero To bari mu fara da kashi na ɗayan na maimaitin amsoshin masu son jin tarihin sarkin Kano na 14 mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu idan waɗanda suka fara tambayoyin da ma waɗanda suka sake daga baya na saurare to har ila yau dai ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ansar ku da ya samo daga marubucin nan ko masanin tarihin masarautun arewacin Najeriya Malam Ibrahim Ado Kurawa wanda Mahmud ya fara da tambayar sa kamar haka
me za a ce game da tarihin mai martaba sarki
to alhamdulillah kamar yanda ka sani shi mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu an haife shi a shekarar 1961 kuma yayi karatu na boko yayi karatu na addini karatun boko yayi makaranta primary ya fara a Kano sannan ya tafi Kaduna makarantar St. Anne's sannan daga nan ya tafi Lagos ya je ya shiga King's College. Daga King's College ya dawo ABU ya yi degree a economics, kuma har ya fara degree, ya master's degree, sannan ya fara koyarwa a jami'a. Daga jami'a kuma ya tafi banki, Icon Merchant Bank, bayan
jami'a kenan,
jami'ar Ahmadu Bello. To bayan ya fara aiki a Icon Merchant Bank, daga baya ya fahimci cewa kuma lokacin da ma yana aiki a Icon Merchant Bank ya yi karatuttuka na littafai na addini a wurin manyan malamai a Kano, irin su Malam Mahmud Umar wanda ya zama limamin waje, da su kamar kakansa alkali kuliya alkali wanda yake Grand Kadi ne na Kano, masanin shari'a kuma ya yi limamin Kano. To dai ya yi karance-karance littafai daban-daban wanda ake asoro a wurinsu, kuma ya tafi Sudan ya karanta shari'a, ya samu first class a degree din sanin shari'a a Sudan. So kaga duk wannan abarin karatun addini da karatun boko, duk kowanne yayi daidai gwargwado da zai samu cewa yana da ido akan wannan, kuma ya haddace Qur'ani. So banda littafai da ya karanta na addini, saboda haka ya yi aikin banki a Icon Merchant Bank, ya tafi ya je UBA. Daga UBA ya tafi First Bank ya yi executive director, daga First Bank yana executive director aka yi masa MD, yana MD na First Bank mai daɗewa aka yi masa gwamnan Central Bank. So kaga duk a aikace shi dai ma'aikacin banki ne, da kuma koyarwa da ya a jami'a, kuma shi mutum ne makaranci. Saboda haka lokacin da aka fara da jinjimin shari'a ta lokacin Ahmed Sani Yarima, ya yi rubuce-rubuce da yawa, kuma duniya ta saurari irin abubuwan da yake faɗa, wanda har ta kai ya samu saɓani da wasu malamai suka rinka maganganu, wanda duk kusan abubuwan da ya faɗa a kan wannan lokacin sun zo sun faru saboda hangen nesa da ya, kuma shi ne mutumin farko da ya fara kare shari'a a jaridar Guardian, ya yi rubutu a jaridar Guardian. Saboda yana aiki a banki a wannan lokacin, dole kuma dama yana rubutu a jarida, saboda haka yana yi dole su buga. So kaga kuma ya zo aka yi ta wannan muhawara, mu kanmu akwai lokacin da muka samu saɓani da shi akan abin da ya shafi abubuwan da Ahmed Sani Yarima yi. To ya yi rubuce-rubuce akan wannan, ya je tarurruka da aka yi akan shari'a, ya kawo ra'ayika, kuma mutanen da aka yanke musu hukunci shi ma ya kawo saɓani, ya kawo da hujjoji na fiƙhu da aka samu a sharhin Muktasar da sauransu, duk aka kawo maganganunsa, wanda yake daga baya dole wa'annan mutanen da aka yanke musu hukunci an zo an sake su a kotun da shari'a din da aka yi appeal. So kuma a wannan shi babban ra'ayinsa da ya rinka nuna cewa me zai sa wannan gwamnoni na Arewa su ta maganar kawai abubuwan da suka shafi hukunci na haddi a shari'a, kuma ba za su yi mulki yadda ya kamata ba, ba za su kawo abubuwan ilimi ba, ba za su kawo maganar lafiya, maganar tattalin arziki. To a wannan ya ta samun takaddama da su, kuma yanzu gashi mun zo mun gani cewa duk wannan abubuwan da aka rinka faɗa na shari'a a jihohin nan namu na Arewa zama an daina.
Wannan ta fuskar watakila aiki da ka bayyana kenan, ko kuma aikace-aikace da ya yi, da kuma rubuce-rubuce da matsaya da ya ringa ɗauka akan wasu al'amura musamman da suka shafi rayuwar yau da kullum da kuma addini. Ta fuskar sarauta kafin ya kai ga sarkin Kano, akwai makamai ko kuma wato naɗa-naɗa na fada da ya samu ne?
Eh, to ai kamar wancan ɗin ma ban gama ba, ai abin da ya a bankin Najeriya ba a taɓa yin gwamnan banki irin sa ba a tarihin Najeriya. Saboda ko a kimomi a Adesina wanda yake MD ne yanzu na African Development Bank ya faɗa, shi mai martaba lokacin da yana gwamnan banki ya mai da Central Bank, ya ba da abin nan muhimmanci ga abubuwan cigaba, wato development. Saboda haka ya fito da abubuwa na taimakawa makarantu, na taimakawa kananan masu sana'a da sauransu, duk shi ya kawo su a Najeriya, na hana rugujewar wanki saboda kuɗi da ake wurinsu, ya fito da AMCON, ya fito da NYSAL, duk wannan shi ne. Saboda haka shi yasa ya zama a lokacin da yana gwamnan Central Bank, duk duniya shi ne Central Bank Governor number one na duniya. banda na Afirka, banda na Najeriya. To kaga a wannan ya fice. Babu aikin da yake tasiri kamar aikin gwamnatin bankin Najeriya. Kuma ya tabbata cewa economy din Najeriya ya tsaya akan abun su na kaidojin economics. To kaga wannan ba karamin gudunmawa bace da samun cigaba da akai. Kuma wannan ne ya fito da shi a duniya. Duniya ta san shi, aka karbe shi, ya zama muhimmin mutum. Har akwai wata shekara da aka sashi a cikin mutum 100 da suka fi kowa tasiri a duniya. To kun gwagwa wani mutum in Kano da ya taba samun wannan.
To sai kuma an so shin tambayoyin su ma masu sauraron mu da daman gaske da suka sake bukatar jin tarihin mai martaba sarkin Kano na 15 wato na yanzu Alhaji Aminu Ado Bayero, idan masu tambaya na baya da ma waɗanda suka sake yi na saurare har ila yau dai ga Muhammad Ibrahim Kwari da ansar da ya samu daga Malam Ibrahim Ado Kurawa, wanda Mahmud ya fara da tambayar sa kamar haka.
Bayan sauke sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu an nada dan uwansa Aminu Ado Bayero, watakila me za a iya cewa game da tarihin rayuwar shi Alhaji Aminu Ado Bayero?
To alhamdulillah, kamar yadda ka faɗa, shi dan sarkin Kano Alhaji Ado Bayero ne. Saboda haka ya taso a gidan sarki, kuma duk abin da ake yi ne a yayin sarki an masa wannan tarbiyyar daidai gwargwado, kuma yana da kusanci da kaka Sarki babban daki. Ita ta kula da shi tunda ta yaye shi yana hannunta, kuma ya saba da ita da duk wasu abubuwa da ake na ɗabi'un gidan sarki ya sani. Kuma Allah ya taimake shi ya karatu wanda aka saba yi a zamani, har ya je jami'a ya yi digiri, ya fara aiki a kamfanin ɗan kabu, wanda nan ma ya je ya koyi abubuwan da suka shafi jirgin sama. So kaga shi ma ya daidai gwargwado, ya san me duniya take ciki, kuma yayi mu'amala da manya, ya zauna da su. Kuma duk mutum da ka sani wanda yake a san shi, ya san cewa mutum ne mai martaba mutane, mai girmama mutane. Saboda haka ya gani ana a gidansu. Kuma bayan har ya aiki a kamfanin kabo, ya zo an nada shi ya yi rike sarautu, ya rike sarautar misali dan maje, ya yi sarkin dawakin tsakar gida, ya yi wambai, ya zama cewa hakimi na da laya, ya yi hakimi na cikin gari. Kuma abubuwa da ake yi da yawa tun lokacin mahaifinsa da kuma lokacin da shi Sarkin Muhammadu Sanusi na biyu ya zo, yana cikin abubuwan da suka shafi fada sosai, har ma ya zama cewa shi ne shugaban kwamiti na daba na fada. Saboda ya san tsare-tsaren yadda daba take, kuma saboda zama da mahaifinsa da ya daɗe yana yin sarauta tare da mahaifinsa duk ya gani. Kuma kamar yadda muka sani ne, shi kansa mahaifinsu bai so ya saka su wasu da mutane suka fara magana cewa za a yi bisa ƴaƴansa ba. To alhamdulillah, daga baya kuma duk da suka kai lokacin da ya ga ya fahimci cewa ya kamata su shiga harkar sarautar, saboda a rike ta, a rike martabarta, sai an koya yan baya da suka koya duk ya sassa su a ciki, kuma suka rike wannan abun da kuma mutane da girma su da martaba su, daga nan girman gidan da rike al'umma, duk wannan sun koya a wurin mahaifinsu, kuma shi ma ya koya, kuma yana da wannan, kuma sun yi zaman arziki da mutunci da shi kansa Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu. Kuma kamar yadda ka ji a kawafin yaɗa labarai magana da aka baza a duniya, ya ce duk wanda Allah ya ba wa kowa ya bi shi a zauna lafiya a cikin gari, ba yaki yaki ba, abu ne Allah ya kawo shi. Saboda haka shi ma duk mutanen ne martaba Sarki Muhammadu Sanusi mutanensa ne, gida ɗaya ne, ƴan uwa ne, sarautar ɗaya ce. To kaga a nan kuma ya zo ya ci gaba da daidai iya fahimtarsa, daidai abinda zai iya shi ma zai yi, da kuma manufofinsa shi ma wanda yake zai kokari ya tabbata.
Mai martaba Sarkin Kano Aminu Ado Bayero zai kama shekara nawa yanzu?
Shi ma dan 1961 ne aka haife shi. Shekaransa daya, watannin haihuwa ne suka bambanta. So kaga duk kuma duk tare suka taso da sauransu, duk haka dai aka yi rayuwa, kowa ya san kowa. Kuma idan ba ka manta ba, a yi lokacin da yana sarki da ya zo a yi masa sarautar wambai, shi mai da shi wambai ko ya dawo da shi a cikin gari munin sa. So kuma har kafin a naɗa shi ya zama sarkin bicin, ko duk tafiyar da zai yi tare suke yi da sarki, kamar yadda maligayi yake tare da su mai unguwar Munduba da sarkin Fulani Ja'idanawa, to shi ma haka yake tare da shi mai martaba na yanzu da kuma danbura. To kaga duk abin da ya shafi wannan kuma da yanda ya gani ana gidansu al'adu ne yanda za a tafiyar da mutane diya ta ne. Saboda haka salansa zai zama irin salan abin da ya gani a gidansa a nayi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na waɗannan ansoshin. Kafin mu dawo kuma kan ansoshin tambayoyi kan tarihin Burkina Faso da bamu ƙarasa muku ba. Yanzu a madadin Malam Ibrahim Ado Kurawa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya haɗa mana sautin Daniel Brown da kuma injiniyanmu na yau ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.
Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Ana ci gaba da rage-rage da hasashen kungiyar da za ta iya kasancewa sabon mazauni ga shahararren dan wasan ƙwallon ƙafa na kungiyar Barcelona Lionel Messi a yayin da manazarta ke ganin Manchester City ta Ingila ce ta fi dama a kan sauran ƙungiyoyin da ke zaurucin dan wasan. Kungiyar PSG ta ƙasar Faransa ta daɗe tana tattaunawa da mahaifin Messi wanda shi ne jami'in kasuwancinsa. Haka kuma ta sabunta tattaunawar a ƴan kwanan nan a kan yiwuwar komawarsa ƙungiyar. Kuma har ta aike masa da bukatar a rubuce a ranar Talata da ta gabata. A dai bangaren kuma kungiyar Juventus ta kasar Italiya ma ta soma shiryawa tare da tanadin makudan kudade na shiga fagen dagar samun Messi ta yadda za ta kafa tarihin hada shi kungiya daya da Ronaldo. A wannan karshen mako ma ana ta baza rade-rade da rahotannin da ke tabbatar da cewa Messi na matukar bukatar barin kungiyarsa ta Barcelona a yayin da ita kuma kungiyar take bukatar ci gaba da zamansa tare da ita. Barcelona dai ta kafe akan cewa Messi ba na sayarwa bane a yayin da kontragin sa zai kai har zuwa karshen kakar wasanni mai zuwa. To sai dai ta yiwu ta iya sayar da shi idan ta sami makudan kudaden da suka kai euro miliyan 700 da ke kunshi a yarjejeniyar sayansa da ke cikin kontragin nasa. Hukumar wasan ƙwallon kwando ta NBA a Amurka ta tabbatar da dawowa da buga wasanninta a yau Asabar bayan da ta jingine wasannin a ranaku uku a jere domin nuna damuwarta akan harbin Jacob Blake. 'Yan sanda sun harbe Blake bakar fata mai shekaru 29 a ranar Lahadin da ta gabata a Kenosha ta jihar Wisconsin. Lamarin da ya haifar da zanga-zanga ya kuma sabunta fafutukan nan ta rayuwar bakar fata na da muhimmanci. Kwamishinan hukumar ta NBA Adam Silver da Michelle Roberts babban daraktan kungiyar 'yan wasan NBPA sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa a jiya Juma'a. Suna cewa an gudanar da wata muhimmiyar tattaunawa tsakanin 'yan wasan NBA da masu horar da 'yan wasa da shugabannin kungiyoyi akan matakai na gaba na bai ɗaya da za a ɗauka na goyon bayan yaƙi da wariyar launin fata da tabbatar da adalci. Za a soma fafata babbar gasar tennis ta US Open ta bana a ranar Litinin mai zuwa a birnin New York na Amurka a wani yanayi da ba sabon ba. Wannan ne karon farko da za a fafata babbar gasar tennis ta Grand Slam tun sa da annobar coronavirus ta dakatar da al'amura a fadin duniya. Zaratan 'yan wasa da dama ba za su sami damar fafata gasar ta bana ba. Duk da yake dai akwai shahararrun 'yan wasa da suka hada da Novak Djokovic da Serena Williams da Andy Murray. Za a fafata gasar ta bana ne ba tare da 'yan kallo ba kamar yadda aka saba sakamakon annobar ta coronavirus. Haka kuma za a gudanar da gasar ne cikin tsauraran matakan kariya. Mai rike da kambun gasar a bangaren maza Rafael Nadal da Bianca Andreescu da kuma Roger Federer na daga cikin zaratan 'yan wasa da ba za su fafata gasar ta bana ba sakamakon matsalolin rashin lafiya da suke fama da shi. Haɗi da mace ta farko a duniyar tennis Ashley Barty da kuma zakarar Wimbledon Simona Halep. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
A halin da ake ciki kuma kasar India ta shiga tsaka mai wuya kan koshin ta bari a gudanar da jarrabawar ɗaliban kwalejojin injiniya da likita yayin da ake fama da annobar corona a daidai kuma lokacin da ya kamata a gudanar da jarrabawar wadda ta dage har sau biyu ga ɗalibai wajen miliyan 2.5.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin misali karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana yanzu a madadin Ibrahim Almasi Garba da yake ni gabatarwa sai kuma Dan Brown da ya hada mana shirin sai Hadiza Chadi ke muku ban kwana a huta gajiya ma assalamu.